tomorrow. I'm Isaac Sorarin.
Also edown.com.ng.
Gara kayan ki bai zama sauke maraba ba.
Firstborn, get. Ya shi kar taba miki kayan aiki. Kai na ce kayan aiki, fari da Halima na ce kayan aiki, put it back on the track like kayan aiki. Ta shi kar taba miki kayan aiki. Wait, na ce kayan aiki, Mary da Ellie na ce kayan aiki, put it back on the track like kayan aiki. Kai na ce kayan aiki, kayan zaki sere yayan banki, zahiri na ce sere yayan banki. Yeah, can let her each go to the naka moki. Man, I do another low-key. Drill through every honeycomb like that aboki. Vibe so sticky, my DNA is called a broke it. Don't lose me, I do come twice like I'm floki, huh? Well, I wouldn't go hard on this, cause it's smoosh out of furnish yellow while on this. Like a drill rick, I drill my brand in this. Then I go round your waist, damn, like the Hermes git, huh? Wait, na ce kayan aiki, dan maso kusa ko zan kai ki ce cikin daki. And let it blow like we in a city made of rats. Be fire brand every part of your goddamn panties. Ta shi kar taba miki kayan aiki. Kai, na ce kayan aiki, fari da Halima na ce kayan aiki, put it back on the track like kayan aiki. Ta shi kar taba miki kayan aiki. Wait, na ce kayan aiki, Mary da Ellie na ce kayan aiki, put it back on the track like kayan aiki.
Gayu na suna kira na mayan saiti, amma ni rayarwa nake bayan harbi. Ba masala bane in baki ƴaƴan banki, but sanki mun gyara da kayan aiki. Study reveals your handy without the toolbox, too intelligent brain way beyond school marks. So how about the two of us in a cool spot, Joe Craze bumping loud out of my boombox, while I lean back and watch you tie all the loose knots. We'll have it easy all true, I don't use force. Ba sai kin gaji ba, domin will be done in due course. I can see you're more juicy than a fruit shop. Juice lodi lodi wani kaya sai amale jaki ya ce ba ruwan shi don karbayan shi ya karye. Ni kuwa karfi nake ji kamar kwaya na yanarki, amma haka nake normally ke da ke din daban ne.
Ta shi kar taba miki kayan aiki. Kai na ce kayan aiki, fari da Halima na ce kayan aiki, put it back on the track like kayan aiki. Ta shi kar taba miki kayan aiki. Wait, na ce kayan aiki, Mary da Ellie na ce kayan aiki, put it back on the track like kayan aiki.
Also edown.com.ng.
Bad mix.